الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's khutbah is on the importance of good manners and proper behavior in public spaces, especially on our roads. As road users, we are required as Muslims to conduct ourselves properly, bearing in mind that these roads are public spaces. They are owned by the public and not by individuals. They are not personal properties. And therefore, as Muslims, we are required to uphold high standards of social conduct while using the road. The khutbah highlights four important points. And these are, number one, that road etiquette is part of our faith. It is part of Iman. Because it is one of those things that if we maintain, if we keep, uphold and maintain, will also lead us to completeness of Iman. So following proper manners while using the road, it's not just a social behavior. It is much more than that. To conduct yourself, to uphold the etiquette of using rods, is not just a social behavior, but an important part of our Iman and personal integrity. It is one of those things that help us to attain completeness of Iman. Kamalul Iman. So it is one of those things that help us to attain completeness in our Iman. Point number two. Humility and modesty in walking is a requirement. It is required of all of us to be humble, to walk in humility and with modesty. We should not be boastful while walking. We should not be walking with pride or walking arrogantly with arrogance, because one of the characteristics of true believers according to the Quran is that when they walk on the earth or on the land, when they walk on the earth or in the land, they walk with humility, with modesty. Also, it is one of the characteristics of true believers that they are not boastful when they walk. When they use rods, they don't use rods boastfully. Rather, they lower themselves, they humble themselves, they remember that they are servants of Allah and that they cannot actually cause a tear. They can't tear the earth. They cannot cause any tear to the earth, so they can go inside the earth and bury themselves or walk underground. They can also not stand tall to the height of the mountain. And that is why it is one of the requirements for every Muslim who uses the road to walk with humility, with modesty, and to walk without being arrogant. Point number three, it is a requirement that whoever decides to use the road or get others and convert themselves on the road or beside the road in the name of jesting, in the name of discussing whatever they want to discuss, More so if they decide to make that place as a permanent place for them to gather and gist. There are certain etiquettes that every Muslim is required to observe. Number one, lowering the gaze. You must not be dazzling. You must not be looking consistently at things that you are not supposed to look at. Especially if you are there and women are passing, you are not supposed to be dazzlingly looking at them. Looking and looking and looking to know who is passing and who is not passing. What kind of cloth did she wear and so on. That is not permissible. Even for men who are passing, you are not supposed to be looking at them consistently because that can cause some kind of discomfort for some of them. So lowering of the gaze is one of the requirements. Two, not harming others. You must not harm others while you use the road. Three, returning greetings. If you are standing or sitting by the side of the road and people are passing and they say salam, you are required to return their greeting. Also, promoting good and discouraging wrong. Al-amru bil ma'arufi wa nahyu anil munkari is one of the requirements, one of the etiquettes that every Muslim is required to observe if he or she decides to converge, to gather with others beside the road and gist or discuss issues. Whenever people are passing and they say salam to you, you must return their salam and you must also command good and forbid evil. Al-amru bil ma'arufi wa nahyu anil munkar. Also, speaking kindly to yourselves and to others who are passing is another etiquette that every Muslim is required to observe. Helping travelers. You are there, gathered beside the road, and you are discussing something, or you are gisting, and someone is passing, and he does not know the road, or he knows his way. If he asks you, you are required to guide the person, the traveler. Help him, guide him. If someone lost his way, you are also supposed or required to guide him. If you see someone being oppressed, the oppressed, you are also required to support that oppressed person. Also, those who are in need, you are required to assist them whenever you decide to stay beside the road to discuss, to gist, to do whatever. You are required to conduct yourself because it is a public space appropriately. Point number four. It is also one of the etiquettes of using rods that one should avoid causing harm. So you must avoid relieving yourself in walkways or in shaded areas. Open defecation is not allowed in Islam. Except of course if it becomes darura, necessity. If you then find a toilet or a restroom and use. And you are traveling, driving in the bush. That's a darura. If you are pressed, you can relieve yourself. That is a darura. But within the vicinity of people, I mean in our communities, in our societies, you decide to relieve yourself by open or through open defecation. That is not allowed. The Prophet ﷺ said, we should avoid two places where that lead or that cause one to be cast by Allah subhanahu wa ta'ala. There are places that if you misuse or if you did not take care of it or you are not careful, you can easily earn the wrath of Allah. You can earn the curse of Allah subhanahu wa ta'ala. You may be cursed by Allah as a result of that. Because people will curse you. And by people cursing you, that may be answered by Allah. And that will lead you to earning the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. Also, it is one of the ways by which a Muslim will avoid harm or causing harm to the environment or to the road following traffic laws. If you obey traffic laws, then you are causing, or rather you are avoiding causing harm to the roads. But if you disobey traffic rules and laws, then you are causing harm to the environment. Also, misusing car horns is another way of causing harm to the environment. Because if you misuse car horns You are just pressing boom, 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 woo. You are disturbing people. You are polluting the public space, and you are causing some kind of discomfort to other users of the road. And in some cases, you are even frightening others, and that is not permissible. You only use your car horn or your motorbike horn or your napep horn when there is a need for that. Otherwise, you are not supposed to use it. So on a final note, we should understand as Muslims that the road is a shared public space. It's not a personal property. And because it's not a personal property but a public shared space, we Muslims are urged to observe good manners, etiquette, and show considerations and act with responsibility in such public spaces. This, in summary, is the content of today's khutbah. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala will accept from us. May Allah subhanahu wa ta'ala facilitate our affairs. May He give us knowledge, more knowledge and understanding. May He endow us with the wherewithal to practice our knowledge. May Allah make our knowledge become a hujjah for us and not a hujjah against us. This, in summary, is what today's khutbah contains. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايهك أموا خطبة يوم جمعة شابي وقوات الربيع الأول bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara 1447 wanda ya dace da 5 ga watan 9 shekara ta 2025 daga wannan masallaci na Juma'a dake farfajiyar Jami'ar Ahmadu Bello Zaria tana magana ne akan ladubba da suka shafi amfani da hanya wannan hanya da muke amfani da ita mai tafiya mu je biyan bukatunmu zuwa makaranta zuwa wurin aiki zuwa wajen sana'a zuwa gona ko leburanci zuwa sada zumunci duk haka har zuwa masallaci da sauran abubuwa da muke yi da hanya din nan musamman ma kuma ga waɗanda suke zama a bakin hanya don yin hira wanda asali ba abin da ake so bane kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi nuni da rashin dacewar haka
sai dai fa idan mutane za su kiyaye waɗansu haƙoƙi da amfani da hanya da zama a gefen hanya ke da shi. Kamar kullum khutba dai ta fara da godiya ga Allah da shaidawa ba wanda ake bauta bisa cancanta sai shi da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To bayan haka sai khutbar ta yi nuni ga cewa yana daga ɗabi'o'i ababen godewa da na dubba madaukaka a addinin musulunci waɗanda kuma muke da tsananin buƙatar su a yau, ladubban da suka shafi mu'amala da hanya a bakin titi ko tsakanin gari zuwa wani gari. Domin sanin waɗannan ladubba da tadodi da kuma abubuwan da musulunci ya tanada, ma'ana tanade tanadan musulunci game da mu'amala da hanya, abu ne wanda yake da muhimmanci ƙwarai, saboda yana da alaƙa da cikar imaninmu, kuma yana da alaƙa da abin da ke kawo gyara da kyautattuwan al'amuran ɗan adam. A cikin Alƙur'ani mai girma, Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta bayinsa waɗanda ya ce su ne bayin Allah mai rahama, ibadur rahmani, kuma waɗanda suka cancanci su samu shiga cikin aljanna. Allah ya siffanta da waɗansu sufofi, daga cikin sufofin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce suna tafiya sannu-sannu cikin natsuwa da kuma ƙanƙan da kai da tawali'u, ba sa girman kai in suna tafiya. Allah ta'ala ya ce a Ƙur'ani wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, kuma bayin Allah mai rahama mai jin kai na gaskiya sune waɗanda alladhina yamshuna 'alal ardi hauna, waɗanda ke yin tafiya cikin nutsuwa da ƙanƙan da kai da tawali'u akan hanya ko akan ƙasa. Kuma idan da wani mai wauta, wani gabo, wani wanda yake wawa bagidaje, zai masu ganganci da wauta a cikin magana, ya gaya musu magana mai tsanani mai cutarwa, ba sa mai da amsa, ba sa mai da martani, don ba burgewa bane an gaya maka magana mai tada hankali ka mai da amsa nan take, ba burgewa bane ka ce ayin aka gaya maka ɗaya za ka yi goma, ba burgewa bane ka ce an maka kan kara za ka yi na itace, duk babu a cikin wannan. Saboda haka Allah ta'ala ce wa idza khatabahumul jahiluna, idan wawaye jahilai waɗanda ba su waye ba, ba su da ganewa, suka yi musu magana, maganar da bata dace ba, suka tsananta zance gare su, suka yi wauta gare su, qalu salama, sai su ce aminci ya tabbata gare ku, mu ba ma son tashi hankali, ba ma son tashi hankali, ba mu yi wauta ba. A shahidu a nan shi ne su dai muminai waɗanda suke masu gaskiya a cikin imaninsu, waɗanda ke da cikan imani, idan za su yi tafiya a cikin ƙasa suna tafiya da nutsuwa, suna tafiya da nutsuwa, ba sa tafiya kamar za su tashi sama, ba kuma tafiya na taƙama da boroƙoƙo da jin kai da nuna isa, ba sa wannan, ba sa tafiya ta girman kai akan ƙasa, ba sa haka, bal suna tafiya cikin tawadu'u, cikin lura da ƙanƙan da kai da nuna su ba komai bane face bayin Allah ta'ala. Haka nan Allah ta'ala ya ba mu labari game da wasiyar da Luqmanul Hakim yayi wa ɗansa a cikin Alƙur'ani mai girma. Allah ya gaya mana daga cikin abin da Luqmanul Hakim ya gaya wa ɗansa, ya gaya masa cewa wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur, kada kuma kai tafiya a cikin ƙasa kana mai ɗagawa da nuna isa da kafafa da fankama da jin ka'isa da girman kai, kar kai wannan. Don me? Saboda inna Allah, lallai Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhurin, Allah baya son duk wanda ya zama mai takama, mai alfahari, mai jin ya'isa, mai jin shishi ne. Za ga wani yana tafiya yana duba karin gugan wandansa, saboda tsabagen gayu da nuna isa, ko yana tafiya sun babbake hanya ko titi, titi na jama'a, hanya ta jama'a, amma sun kare kowa saboda sun isa. To wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba. Allah ya gaya mana Luqmanul Hakim ya ci gaba da gaya matsansa, waqsid fi mashika, a cikin tafiya da za ka yi ka zaman to ka takaita wato ka yi tsaka tsaki kai tsaka tsaki babu tafiya da sauri kamar wanda zai tashi sama kamar wanda aka ce mashi duniya ta kare saura shi yana gudun kada ka taka moshi haka nan karka tafiya kaman ba za ka ba kai tafiya bisa dabi'arka da Allah ya halice ka akan ta dabi'a nature ka tafiya natural yadda Allah ya halice ka in kai mai sauri ne kai saurinka in kai mai tafiya a hankali ne kai tafiya a hankali amma abin da yake zuwa zama dai kana taka tsantsan karka zarce kaida kar kuma ka gaza kaiwa inda ya kamata ya zamanto kana kokarin kiyaye balance ba tawali'u ba rashin tawali'u babu girman kai babu jin ka'isa babu baroƙoƙo da makamantan su waqbid waqbud min sautika sannan murya kama ka runtse ta ma'ana ka sassautar da ita kar ka zama kana magana kamar kana magana da wani wanda yake kilomita ko yake mita 300 zuwa 500 tsakanin kai da shi baka bukatar wannan sai dai inda bukata misali yanzu kamar a aji a lecture theater ka tsinci kanka kana karantar da dalibai mutum 500 ko 700 ai kaga sai kai jan wuya sosai sai ka dage sannan mure ka za ta kai in ba haka ba jiwa ba za a ji ba kaga wannan bukata ce ko kuma a masallaci za ka ji yadda mutane bayani kaga shi ma wannan bukata ce amma haka kawai kuna magana da mutane kai ta daga murya kana karaji kana maganganu irin waɗanda ba su dace ba ko kuma koda sun dace amma ba cikin natsuwa ba to wannan shi ma an yi hani akan sa haka nan Allah ta'ala ya ce wala tamshi fil ardi maraha kada kai tafiya a cikin ƙasa kana mai takama kana mai boroƙoƙo kana mai girman kai da alfahari don me innaka lan takhriqa al arda ka sani dai yadda ka kai da takama da matsayinka ba za ka iya keta ƙasa ba ƙasa ta dare kawai ka shiga saboda kai kai isa ba za ka iya ba wannan ƙasar da kake taka ta ba za ka iya keta ta ba ba za ka iya tsada ta ka raba ta ba ba ka iya mata huji to in ba za ka iya ba to kai wane ne kenan kaga ba za ka je can kasa kace kai a karkashin kasa ma kake tafiya ba saboda tsananin isa walan tablugal jibala qula in kuma kana takaman kana tafiya a sama ne da nuna isa ba dai za ka kai tsawon dutse ba amma a ce dutsen kufaina za ka kamo shi a tsawo kaga ba za ka kamo shi ba saboda haka tunda ba za ka kai tsawon dutse ba ba kuma za ka iya keta kasa ka shiga ba ba ka bukatar kai takama a cikin lamuranka akwai hadisai ingantattu wadanda suka yi magana akan ladubban da ya kamata musulmi ya ɗabi'antu da su ko ya kiyaye a yayin da yake mu'amala da hanya ko kuma ya zaɓi ya zauna a gefen hanya da shi da wasu su hira ko makamancin wannan hadisi ya zo wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce iyyakum wal julusa fi turqati ahir ka shedunku da zama akan hanya ku taru ko ku zauna kuna hira a gefen hanya kawai kun mai da zaman gefen hanya ba wai kofar gidanku bane ba wurin aiki ba ba wurin makaranta ba don in wani abu ne da yake da alaka da wannan kofar gidanka ne za ka fito ka hira ba matsala ai ko kuma a'a makaranta ce karatu ake ko gefen masallaci ne kofar masallaci ne wanda ke jikin gida ko yake cikin unguwa ko kuma wani wuri ne aiki ake a wurin ko sana'a ake kasuwanci ne shagunanku ne kaga duk wannan ba matsala amma haka kawai mutane su daukar ma kansu zuwa akan kwanan titi ko a tsakiya ko a roundabout su je zauna suna hira ko kuma haka kawai mutane su daukar ma kansu za a hado a mahada wata mahada a tsaya ana hira ko a zauna da tabarmi ana shan shayi ko makamancin wannan babu wani dalilin yin haka to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana ba daidai bane an nuna rashin yin hakan shi yafi iyyakum wal julusa fi turqati ahir ka shedunku da zama a cikin hanyoyi ko akan hanyoyi قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها كيف ابي zakace to ai ba mu da zadi ba mu da yadda zamu ba makawa sai mun zauna fa saboda nan ne muke zama mu dan yi hira da junan mu mu tattauna fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace fa in abaitum illa al majlisa in dai kun dage cewa lalle sai kun zauna to fa aqu tariqa haqqahu to ku ba hanya haƙoƙinsa ashe hanya tana da haƙoƙi ko hanya tana da haƙoƙi amma su kansu sahabbai a lokacin ba san hakan ba qalu wa ma haqqu tariqi ya rasulullah sai suka ce to menene haƙƙin hanya ya manzon Allah qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce gabdul basari rintsa idanuwa rashin kalle kalle musamman kallon mace za ta wuce kai ta kallanta ka kafa mata ido kana kallo wani hijabi ta sa niqabi ta sa wani irin takalmi ta sa jambaki da fankeke da duk wannan wannan waya aike ka dan uwa in dai har sai ga ka to ka koma gida ka zauna mana ko da ko baka da mata ka je kai ta zikirin salati haka in mata ne sai suna kallon mazaje suna wucewa suna kafa musu ido su ga wannan ai ya tsufa wannan ai kayansa kaza ne too much ne waya aike ku wannan ya saba mu shari'a kai koda maza da maza ne kun hadu namiji ya zo cewa kafa mishi ido kuyi ta kafawa wani ba zai ji dadi ba wani zai tsargu haka in mata da mata ne a kafa mata ido tana wucewa wata ba za ta ji dadi ba wata za ta tsargu saboda haka shari'a ba ta yarda da wannan ba dabbul basar wa kaful adha da kamewa daga cutarwa duk abin da zai cutar da wani ko wanda kuke tare da shi a wurin ko mai wucewa ko waɗanda za su wuce nan gaba nan ma an ce daga cikin haƙoƙin hanya to ku kame daga cutarwa waraddu salami da mai da sallama ga duk wanda ya muku sallama ya zo wucewa kun san shi ko ba ku san shi ba dole ne ku amsa masa sallama in dai kun ji yayi sallama din wal amru bil ma'rufi da umarni da kyakkyawa wan nahyu anil munkari da hani da mummuna in kun ga ana fada yara sun zo wucewa kuna zauna kuna hira wasu suka zo wucewa suna fada ku hana wala ba su ba kuda kuna kallon su ba yayin ku bane ba yan uwan ku bane ba dangin ku ba ba kannin ku ba a'a dole ne ba dai kun zabi ku zauna ba ba kun zabi ku tsaya a bakin hanya ba ko ku zauna to dole ku umarni da kyakkyawa kuma ku yi hani daga mummuna a cikin wata riwaya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa husnul kalami da magana mai kyau dole ne ku yi magana mai kyau ga mutane ko da a tsakanin ku ko kuma masu wucewa a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da wa irshadu ibn sabili da kuma shiryar da nunawa wanda yake kan hanya bako ko matafiyi hanya idan bai gane ba in yazo ya tambaya a gaya masa wa tashmitul abis idza hamida da kuma gaida mai atishawa in yayi godiya ga Allah ya atishawa yace alhamdulillah to lalle ne ku ce rahmukallah in yazo wucewa ne ko da wucewa zai a wata riwayar ta Abu Dawud an kara da wa igasatul malhufi da kuma taimakon wanda yake cikin tsanani mai rauni ko yake cikin mata damuwa ku kai masa agaji yayi ihu ko ya an fada an yi accident ko wani ya fadi da kansa ko kayansa ya fado akan babur ko akan keke ko a mota ku yi wuf ku tashi ba kuma a dauke ba ko kuma an yi hadari ku je ku bada gudunmuwa ba a je a dauke agogo ba ba a je ana fata a dauke waya ba wai an yi accident ne fa wai fa hadari aka yi wai fa wani ya mutu ko kuma ya yi mugun rauni wai kuma fa an je a kwashe abinda mutanen da suka yi raunin nan ko suka yi hadarin nan suke da shi wannan ina dan Allah musulunci ingantacce ana dan Allah ina kyakkyawar fahimtar addini a cikin wannan bayan da nan sai sun ma ce a taimake sa ne a kai masa agaji a wai kuma sai ya zaman to shi yanzu za a yi masata wa hidayatu dhalli haka wanda duk ya bata hanya a nuna masa hanya a wata riwaya ta al-Imam at-Tirmidhi annabi ya kara da wa inul mazluma duk wanda aka zalunce shi akan hanyar nan kun zo wuce ku tsaya ku kare shi ku hana ma wannan zaluncin da aka yi masa wa hadu sabila sannan wanda yake matafiyi ne shi ma ku shiryar da shi in ya bata hanya dan uwa masu girma yana daga kamewa daga cutarwa akan hanya mutun ya kauda duk wani abu wanda yake mai cutarwa ga mutane kwalba ce ta fashe ka zo wucewa ko ka zo ka tsaya ka ganta ko kuna zaune kuna hira ko ka zo wucewa ne ka ga kwalba ta fashe ka tsaya ka kauda ta inda zai yi maka ko karshi ko sanda ko itace ko duk wani abu mai cutarwa a kauda shi ko kuma bishiya ce ta zoko a yanke ta ma'ana wannan reshen inda kana da izini ko kuma in dan karewa ne za a karye shi dan kada ya cutar da mutane wannan yana daga haƙƙin hanya yana daga abin da zai taimaka maka wajen karewa kame kanka daga cutar da hanya ko cutarwa akan hanya hakanan yana daga kamewa daga cutarwa akan hanya rashin biyan bukata yin fitsari ko bayan gida akan hanyar ko kuma a inuwa inda mutane ke zuwa su sha inuwa ko dabbobi su je su ci wani abu ko su huta ko wani matafiyi ya zai tsaya a wurin an hana wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatarwa mai yace ahir kashedin kukuci yayi wurare biyu dake jawo la'ana inuwa wanda duk zai je bayan gida ko fitsari a inda mutane ke wucewa ayin sun gani me za su yi tir Allah wadai ko ba haka ba haka nan wurin da mutane ke zama su sha inuwa ko wurin da ake zuwa a samu inuwa a huta sai mutun yaje ya fitsari ko bayan gida da an ji aka ji zarni ko kuma aka ji ga bayan gida a wurin kashi a wurin mutane wani zai iya mala'antansa haka nan yana daga kamewa daga cutarwa akan hanya mutun ya lazumci ya kiyaye ya bi dokokin hanya idan akwai mai bada hannu in ya tsaya da kai ka tsaya in ya ce ka tafi idan babu mai bada hannu amma akwai traffic light wato fitillar kan hanya da take bada hannu a kiyaye abita domin wannan zai kawo maslaha ta al'umma zai rage wa mutane yiwuwan fadawa cikin hadururuka da kuma salwantar rayuka da dukiyoyi zai kawo tsari kyakkyawa a cikin al'umma in aka kiyaye waɗannan dokoki musulunci ne shi ma wannan kada wani ya ce bai gansha qur'ani da hadisi ba yana nan cikin ayoyi da hadisai jewa sun yi ishara zuwa ga wannan maslaha din idan ma baba bai bada hannu amma ka san ka'ida wanda ke damanka kai ne kake da hannu in ka zo ta hagunsa wanda ke hagunka shi yake da hannu in ya zo dan kai kake damansa ka kiyaye a randa bawo ne a wajen crossing ne in dai ba akwai ka'ida ta daban a wannan hanyar kai kake kan babban titi shi yake kan hanya karama wacce take ratsuwa ba to kaga kai da kake babban titi shi zai jira ka in dai babu traffic light in ba irin wannan ba duk dai dokokin hanya wanda an riga an sani to a kiyaye shi shi ma wannan yana daga haƙoƙi ko ka'ida ta amfani da hanyoyi na al'umma haka nan yana daga abin da ke nuna bawa ya kare kansa daga cutarwa a kan hanya ya zamanto mutum ya nisanci ko kuma ya kiyaye wato ya nisanci yin parking sai da abin hawa a inda bai dace ba yin parking wrong parking mutum ya je ya faka a inda bai dace ba abin mamaki ko a masallacin juma'a ko a filin idi sai ga yan agaji suna ta kokari su nuna ga yadda ya kamata wani kaji ma yana sakin su yana masa ashariya wai dan me za su gaya mishi kawai dan sun ce abu tsari kuma wannan tsarin musulunci ne ina daga cikin makasudu shari'a manufofi na shari'a amma sai ga wani ba zai bi ba abu mai sauki amma ba za a bi ba to yana daga haƙƙin da ya kamata ka kiyaye a wajen mu'amala da hanya mutum ya zamanto bai faki na inda bai dace ba in kuma bai sani bane aka jawo hankalinsa ya bi ya gyara ko mutum ya jawo goslo da gangar ya jawo kawai jinkiri kaga hanya ta cushe saboda me saboda wani abu da yi da gangar ko ya tsaya inda bai dace ba ko yana tafiya da takama kuma ya shiga tsakiyar titi ya bake-bake titin da yake mai layi biyu amma sai ya shiga tsakiya ya raba tayoyin motarsa a tsakiyar titi ba za ka iya wucewa ta dama ba ba za ka iya wucewa ta hagu ba in kai mai horn dan ya gyara ya koma zage ka wani to wannan baya daga cikin koren musulunci yin haka ko kuma rufe hanya ba tare da dalili ba kawai mutane su je su rufe hanya su toshe hanya dan saboda akwai wani sha'ani da za su yi kawai biki shi zai sa a rufe hanya a hana kowa wucewa me ma'anar wannan wannan baya daga cikin ladubba na mu'amala da hanya domin hanya ba mallaka ɗaiɗaikun mutane ba ne mallaka ce ta al'umma gaba ɗaya ko kuma mutum ya riga amfani da horn wanda ake ishara cewa a kauce a kula ga nan tafe ko kuma kar a faɗo titi mutum ya riga amfani da shi ba bisa ka'ida ba ina yawan ambatawa cewa daga cikin mutanen da na san sun fi kowa kiyaye wannan tsarin a cikin 'yan Najeriya da na sani to akwai malaminmu babban limaminmu a wannan masallaci shi kam idan ka shiga motarsa to sai dai duk wanda ya zo a jira shi ya wuce da wahala ka ga malam ya yi horn wanda ni na san ba zan ma iya haka ba ni kam da na ga alama wani zai hauro to zan mai horn dan kada ya faɗo amma malam tsayawa zai har sai ya wuce wanda wannan addini ne ka tabbatar da baka yi amfani da horn a lokacin da bai dace ba sai inda bukata kawai amma haka kawai bom bom ko an fito daura aure ko haka kawai mutane na sha'awa kawai akan titi kawai sun dauka suna burgewa ba san suna sabawa Allah ba ba san suna sabawa manzon Allah ba sallallahu domin wanda ke cutar da mutane bai sabawa Allah da manzo ba ko mutane su bude salansa mota a salansa babur saboda ayin dauran aure ko saboda wata bukata kawai shikenan a kwanta salansan babur a yi ta tafiya cikin unguwanni da ƙarfi ka ji ƙara tun daga wajen kusan kilomita ɗaya za ka ji ƙaran babura suna yawo wanda wannan cutarwa ce cutar da ita kanta ƙasa ce cutar da environment ne environmental pollution ne babu abinda ake kira environmental conservation a cikin wannan wanda mun san cewa kaida ce asali ne a shari'a a kiyaye wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi dai shine wanda sauran musulmi suka kubuta daga cutarwar harshen sa da kuma hannun sa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi don haka ina kira gare mu ya ko ƴan uwa masu girma da mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin sa mu lazamci dukkan hanya da kuma kiyaye abin da ya kamata mu kiyaye wajen mu'amala da hanya domin ta hanyar nan kamar yadda na ambata na ƙara maimaitawa hanya da kuke ganin ta dai ba mallakan ɗaiɗaiku bane mallaka ce ta al'umma kuma al'umma na da haƙƙi kuma wajibi ne a kiyaye musu haƙƙin su muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya mana muwafaqa Allah ya sa mu dace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون إن من الأخلاق الحميدة والآداب الرفيئة التي دعا إليها الإسلام الحنيف والتي نحن في أمس الحاجة إليها آداب الطريق وما ينبغي أن يكون عليه سالك الطريق فالآداب الشرعية لمستخدم الطريق مهمة جدا لأنها تتعلق بكمال الإيمان وصلاح الإنسان أيها الإخوة الأفاضل لقد وصف الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بصفات تؤهلهم لنيل الجنة فكان من أوصافهم المشي في الأرض هونا قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فالمؤمنون الصادقون إذا مشوا فإنهم يمشون باقتصاد هلماء متواضئ ويقول الله عز من قائل في وصية لقمان لابنه ولا تمشي في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا عباد الله من الأحاديث التي جمعت خصالا وآدابا من آداب السير في الطريق ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقا قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي رواية حسن الكلام وفي رواية أخرى وإرشاد ابن السبيل وتشميت الآبس إذا حمد وزاد أبو داود وإجاسة الملهوف وهداية الضال وزاد الترمذي وأعين المظلوم واهد السبيل ومن كف الأذى إزالته من الطريق كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفئ به قال أئذل الأذى عن طريق المسلمين رواه مسلم ومن كف الأذى أيضا عدم قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم ومن كف الأذى الالتزام بأنظمة المرور في السير والوقوف وعدم استئمال المنبه إلا عند الحاجة ومن كف الأذى عند السير في الطريق أيضا تجنب الوقوف الخاطئ للمركبات وعدم التسبب في الازدحام عمدا او اغلاق الطريق او صد الناس عنه بدون مبرر شرعي او اخافة مستخدم الطريق بالاصوات غير المألوفة الصادرة من المركبات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري ومسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اتقوا الله عباد الله واعلموا ان هذا الدين جاء لتحصيل المصالح ودرء المفاسد وان قاعده المصلحه والمفسده بها يستقيم دين المرء وتصلح حياته كلها وعلينا ان نعلم ايها الاخوه ان جلب كل مصلحه تعود على الناس بالخير هو من مقاصد الشريعه الاسلاميه كما ان درء المفاسد وتعطيلها من اساسيات هذا الدين نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على التخلق باداب الطريق انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر اخواننا في غزه يا رب العالمين اللهم كن عونا لهم اللهم كن عونا لهم يا رب العالمين يا رحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى امالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله